بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله من الله سبحانه وتعالى غوديا دي ساكي تارا مؤونا لانا تلادي دومي شيغا بدا كراتون دومكا سابا na mako yau muna 22 ga watan Shawwal hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama 1446 wanda daidai da 20 daidai ga watan 4 2025 yau kenan zamu yi darasi na biyu a cikin wannan littafi mai girma kitabu tauhid wallafan malami Muhammad bin Abdul Wahhab wanda yake littafi ne shahararre wanda yake magana akan aqida كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العباد شي توحيدي شيني حقين الله وانده كي كان بايو تو لتاهن ديكي غبان محاشية تي تا عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي يعني شي الحاشية مكا شيني واندان غجيران شرحي اما ديو دو قوي منا كرن تاوا زاكا جتي وا لتاهن كرمي بباني شرحي ني كرمي اما بباني yanzu nan safa nan guda daya yana magana akan kitabut tauhid qala al muallif rahimahullahu ta'ala inda zamu tashi yau shine farkon littafin sati wanda ya wuce mun karanta muqaddima yanan kaman gabatar wanda malai sai malai yace kitabut tauhid yana nan magana ta Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi shi ma sai ya rubuta bayan ya ce kitab sai ya ce at-tauhid to shine sai malai yace al-kitabu nan sai lamba guda yana zai fassara mana menene kitab kuma zai fassara mata menene at-tauhid yace kitab masdar kataba yaktubu kitaban wa kitabatan waqat wa kutuban wannan yana wanda suka san ilimi na sarf yanda ake sanin asalin kalmar ta larabci tushenta misali kace ya rubuta kenan zai rubuta ko yana rubutawa wannan dai lokutayya uku wanda mutun yake yayi kenan can ba ya riga ya wuce yana cikin yi yanzu ko kuma wanda za a yi a gaba to kuma akwai asalin kalma wanda ita ke cewa masdar to shine malai ce madarul maddati ala aljam'i didde da yace kataba yace yaktubu kitabatan yace wa kutuban yace shi dai a ƙarshe dai abinda ake nihi shine kaman hada abu har hadawa ko kuma kace gangamawa shine wa madarul maddati ala aljam'i ومنه تكتب او تكتب بنو فلان اذا اجتمعوا نكاتي سر ربطا مو اهل عرش الله رجل نكاتي كتبا سيأتي ربطا كتاب سيمتي للتاهي تكنا انام مالنا سيبايا نامنا كلمة الله ربطي اصلا انت ومكودا متى نسيك وسكا حدو يزكا ما تارو معنا انا يتشي متى كتيبا وشين سيمتا يتشي ومنه tuktabu banu fulanun iza shama'u naka ce suwa ne sun hadu da kalmar kataba sai a ce bi ma'ana ishtama'u ai sun hadu sun taru mutum daya mutum biyu mutum uku mutum hudu zuwa mutum biyar wal katibatu li jama'atul khayl akwai ko abin da ake cewa katiba shine a Hausa ake cewa runduna kamar runduna ta yaki ana ce mata katiba katibatun li al katibatu li jama'atul khayl dawaki waɗanda suke na yaki inda za su taru ko kuma komandoji da yawa haka sai a ce musu katiba dukkan da kalmar kataba ne yace wal kitabatu bil qalami li ijtima'i al huruf wal kalimat to me yasa kuma littahi wannan wanda za a da a yanzu ne ake bugawa da abin da ya shahi abin bugawa na zamani amma a da daukan alkalami za a rubuta to shine sai ce wal kitabatu bil qalam rubutun da za a yi da alkalami me yasa aka ce ma abin da aka rubutan alkitab sai ce lijtima'il huruf wal kalimat saboda an dunkule harafofi da kalmomi yanzu ka diba littafin nan gaba daya daga farkon shi kataba kaga ga kafun ga taun ga alif ga ba kalmomi da yawa ayoyi da yawa hadisi da yawa to wannan tattaruwan da suka yi sai aka kiraye shi kitab to wannan da duka malam da yana so ya mana bayani ne akan abin da ya shafi larabci amma dai mafiwa na ka ce kitab kawai a Hausa in muka ce littahi abu ne sananne kusan kowa ya san shi ya ce wal muradu bihi huna al maktub abin da aka rubuta abin da ake ni anan aya haza maktubun jami'un li khasa'is at-tauhid wa huquqihi wa mukammalatihi wa ma yunafihi min ash-shirk al-akbar aw yunafi kamalihi al-wajib min ash-shirk al-asghar sai mala yace munan da muka ce kitabu ana nihi da shi dunkulallin kalmomi waɗanda suke magana akan abin da ya shafi tauhidi da haƙoƙi na tauhidi da abin da tauhidi yake cika da abin da yake kore tauhidi shine yunafihi shirka babba shirkul akbar da abin da yake kore cikar tauhidi dan tauhidi yana iya zamantowa wane yana tauhidi amma tauhidin shi cikakke ne wane yana tauhidi tauhidin shi ragagge ne wane bai da tauhidi to haka yace awul bid'il qadihat fi tauhid akwai ma wanda abubuwa bid'o'i ne amma suna sukan tauhidi mana kenan za su iya cire maka tauhidi yace awul ma'asi al munaqisatu lit tauhid akwai kuma wasu saban Allah ne kuma su ma za su iya rage maka tauhidi ya ce wa bayanin wasa'il da kuma bayanin wasu hanyoyi wazzara'i in an ce zari'a shine abinda zai kai ka zuwa ga aikata haramu ko abinda zai kai ka zuwa ga aikata shirka sai musulunci ya datse hanyar kamar misali a ce ga wata hanya za ka amma za ta kai ka zuwa ga haramu to ita hanyar asalinta ba haramu bane amma saboda za ta kai ka zuwa ga haramu sai a ce wannan hanyar haramun ce wannan shi ake cewa zari'a ko kuma jam'i zara'i al-musilatu ila shirki da hanya da za ta kai ka zuwa ga shirka sai a ce wannan shirka ne wannan daga cikin hukumci wanda malamai suke kaidodi ne yace kuma wal muqarrabatu minhu ko kuma abinda zai kusantar da kai zuwa ga shirka ko da ba shirka bane sai a ce shi ma shirka ne saboda mi dan kai ka zuwa ga aikata aiki babba to wannan shine zara'i yace bil barahinil qati'a dukkan wani bayanin zami sai mala yace amma da hujjoji wanda suke kamar yanka wuka min alkitabi was sunna daga alqur'ani da hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingatatuwa qawalus salaful umma da kuma manganu na magabata wanda suka wuce yace wa tauhidu masdar wa wahiduhu wahdahu yuwahidu tauhidan wa ja'alahu wahidan aw ay fardan wa wahadahu to wannan shi ma dai kaman kalmar tauhidi bayan yayi na kitab ai kalmomi biyu ne kitabu kuma tauhid to yanzu bayan yayi kitabu gashi abinda ke ni dunkulallin abubuwa to sai yace tauhidi shi ma kadaitawa masdar kin shi kenan asalin kalmar daya kamar a guda mara ya maida shi guda ya zama daya tauhidan ai fardan wa wahadahu qala innahu wahidun ahadun in aka ce mutun ya kadaita abu kenan an maida shi ahadun kuma ahad wahidun kuma ahadun shi ɗaya ne ko bai da tsara babu wani kamar shi yace aw qala la ilaha illa allah ko kuma kalmar tauhidi wal wahidu wal ahadu wasfun wasfu ismul bari ta'ala in ka ce wahid sifa allah ce in ka ce al ahadu shi ma sifa allah ce qul huwa allah ahad allah samad al bari shine ubangiji subhanahu wataala wanda shi ke kira halitta li ikhtisasihi bil ahdiyya saboda allah ya ke banta da kadaitaka duk duniya babu wani wanda za a ce ba biyu ba ne ko kuma za a ce bai da bukatar wani agaji ko bai bukatar wani abokin zama ko bai bukatar wani ɗa ko bai bukatar ko mata amma sai Allah subhanahu wataala shi kadai shi siffarci ce baya bukatar waɗannan abubuwan gaba ɗayansu wanda wani ɗan adam ko wata halitta take bukata kenan shi Allah ahadu samad ne kuma saboda ya keɓanta da cewa shi kadai ne ai Allah shine ke tauna cikin alqur'ani wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn abubuwa da yawa Allah yayi su biyu mafi yawa to amma shi Allah subhanahu wataala ke bantaka shi siffar shi babba kasancewar shi kadai wannan kuma abu ne babba wanda ya kamata a ce duk mai imani ya sanya shi kamar sati wanda ya wuce da muka yi magana akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah ita ka wannan kalmar la ilaha illallah tana da abu guda biyu korewa da tabbatarwa babu abun bauta akan cancanta ko da an bauta ma wani abu to wani bai cancanci ba bauta ba illallah sai Allah shi kadai sai malaka wa qasamu tauhidus salasatun al-awwal tauhidur rububiyyah wa huwa ilmu wal iqraru bi anna allaha rabbu kulli shay'in wa khaliqihi wa malikuhu wa mudabbiru li umuri khalqihi jami'uhum tauhid ya kashi gida uku dan tauhidi yana da kashi kashi uku daya biyu uku tauhidi na farko shine tauhidin kadaita Allah wajen aikin shi shine rububiyya yana mu rike wannan da kyau tauhidin Allah na farko kadaita shi mu kadaita shi wajen ayyukan shi da yake yi madaukakin sarki yin halitta ne kashewa ne rayaye ne rawayawa ne halittar sama halittar ƙasa halittar dan adam halittar ruwa arzutawa talautawa bada lahiya bada rashin lahiya duk wani aiki da muka san na Allah ne mu kadaita shi da wani shaki tima tauhidur rububiyya shine ma'ana mutun ya san tabbatar da cewa Allah shine rabbu kulli shay komi ubangiji shine mai kulawa da shin an ce rabbu shine kamar wanda zai tashi da kulawa da wannan abu wa khaliqi shi halice shi wa malikahu shi mallake shi wal mudabbiru li umurihi kuma li umuri kuma Allah shi yake kulawa da lamurra yau da gobe hudawar rana fadawarta wata daya shekara daya rayuwa ta dan adam wanda duka aikin wane ne aikin Allah ne to wannan shine tauhidur rububiyya yace jami'uhum kowa da kowa yana babu abinda zaka hudda to wannan shine kala na farko na tauhidin Allah subhanahu wataala to wannan shine kalan da wanda imani da wanda bai imani ba mushrikai ma na lokacin manzo Allah ba sa jayayya akan cewa lalle wannan aikin Allah ne qur'ani ayoyi da yawa suma mu labari idan Allah ya ce manzo Allah ka tambaye su waye sama waye kasa waye ake arzawa yake talautawa sai su ce Allah ne to wannan tauhidin yana daga cikin tauhidin da bai da matsala da yawa mana kenan ana nihi ba wai shi karan kanshi yake da matsala ba matsala tsakanin shi da mutane dan tauhidin akwai tauhidi dan mutane aka ce a dora sama zaka cewa suna tantama suna ganin ma kamar matsala ce ga rayuwarsu ba kiran kowa misali wancan tauhidi na karshe wanda zamu gani ko na biyu ba kiran kowa sai Allah ba neman agajin kowa ba ne ba zuwa wajen malam boka ba zuwa ai kaza ba zuwa ai kaza sai wani ya gani cewa ya za a yi kuma me zai kare shi in bai ba kaza in bai ba kaza bai sa balaya bai darma ba wani abu bai kaba wani kan gidansu wanda ya kawa ba mushi wani kahi ba a cikin gidansu sai ga cewa me zai kare shi to wannan tauhidin shine tauhidin da aka samu matsala tsakanin annabawa da mutanansu manzo Allah da yazo ce ma mutanen Makka Lata da Uzza da Manata wannan duka ba abun bauta bane ku share su ku bauta ta mu Allah shi kadai sai suka ce aj'al al ilaha ilahan wahida alihata ilahan wahida su suna tamamaki saboda su a lokacin su akwai Allah da yake ruwa akwai wanda yake bada arziki akwai wanda yake bada yaya Ka'aba tana cike da gumakai kowane aiki akwai mai yin shi sai ce musu ga wani Allah shi yake wannan su duka kuma shi kadai sai suka ce ya malikin Allah yanzu ya za a sa abun bauta shi kadai suka ce inna haza la shay'un ujab akwai abun mamaki a ce Allah ne shi kare shi zai bada ruwa kuma shi zai bada kaza shi zai kare shi zai bada shi zai hudda daga bakin ciki shi zai sa rashin lafiya shi zai bada waraka suka ce kai su dai basu gane wannan ba to wannan shine tauhidin da yanzu haka ake samun turjiya tsakanin waɗanda suke masu da'awa zuwa ga tauhidi da wanda ake da'awa akan cewa su yi kokarin rike Allah shi kare ya ishe ka komi wani kuma sai ga Allah kadai bai sama dole sai ya gangama da wannan da wannan to anan matsala take samuwa tauhidi na biyu shine tauhidul asma wa sifat sunayen Allah da sifofin shi kenan tauhidi na biyu shine mu tabbatar mu Allah sunayen shi da sifofin shi wa huwa an yusafullaha bima wasafa bihi nafsuhu wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama min sifatil kamali wa nu'utul jalala mu siffanta Allah da abinda Allah ya siffanta kansa da shi wannan shine tauhidi kenan dan adam ba a ba kowa ba dama ko malami ne ko yaya ta wajen ilimi ya zo ya riga kawo wasu sunaye wasu sifofi ya ce na Allah ne a bai dace ba shi Allah shine zai siffanta kanshi kenan sifofi na cikin alqur'ani ko kuma Allah ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya siffanta Allah da wani suna ko wata siffa to wannan shine ma'ana an yusafa Allah bima wasafa bihi nafsuhu shi Allah ya sa ma kanshi sunan ko siffar وبما وصف به رسول صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال كوكو منزا الله ne yace ga sunan Allah ga sifa Allah wa na'utul jalala da kuma abubuwa wanda suke sifofi na karamci wanda kuma suke masu girma dan ba kamanta Allah da tawaya ba sama suna ba sama Allah wani suna mai nakasa ko wani suna mai bukata wani abu shi yasa ba so mutum ya sama Allah suna ko ya sama shi wata siffa in ba Allah bai sama kanshi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan shine kashi na biyu na tauhidi yace min ghairi takayyufin wala tamsil to misali in muka ce Allah yana daga cikin sunayen shi as-sami' al-basir to sai a ce Allah yana ji Allah yana gani to bai kamata mutum ya rika tsaya na fata maka shi lokaci ya ce to dan adam ma yana ji dan adam ma yana gani to ganin dan adam da na Allah iri ɗaya ne kuma iri ɗaya bane ko yare ne to shine mallam sai ya ce min gairi takyifin kakka ce kama yana irin nasu irin ji na mutum yace wala tamsilin kuma kada ka masarta kenan kawai in aka ce ma Allah yana ji ka kai imani da cewa Allah yana ji amma ba ji ba irin naka in aka ce ma Allah yana da siffa wata siffa ta hannu ko kuma Allah subhanahu wataala yana da kafa ko Allah yana da ido Allah yana da kaza to ba dole ba sai ka ce irin naka ko irin nawa ne abinda ake so kai imani da cewa Allah yana da ido Allah yana ji Allah yana gani Allah yana da hannu kamar da Qur'ani ya ce yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana sama da su to kakka ce irin naka ko kuma irin wani abu to wannan shine yana daga cikin shirka da Allah idan kai wannan to wannan shine kashi na biyu na tauhidi yace wa min ghairi tahrifin wala ta'til ko bai kamata baka ce babu shi yanzu wasu daga cikin musamman ahli kalam wanda su suna magana da kwakwalwar su falsafa ta hankalin su sai suke ganin in aka ce Allah yana da hannu kuma mutum yana da hannu wai kaman an rage matsayi na Allah sai su ce a'a ana nihi da shi hannun kudura to wannan shine tahrif kenan waye yace maka hannun kudura ne shi Allah ya ce hannu yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana bisa nasu to waye yace ma hannun kudura ne sai ya ce karhin Allah to kai ga wannan tafsiri ne wanda ya samu tafsirin Ahlus Sunnah wal Jama'a shine min gairi tahrifin ba so ka canza ma'ana daga yanda take wala ta'til ko kuma ka ce babu shine ta'til sai wani ya ce ma a kawai dan kun jance hannu ba ana nihin hannu bane ko dan an ce Allah yana da ido ba ana nihin ido bane ba haka wake ne to wannan shi ma an bar hanya kenan ka tabbatar ma da Allah yana da sunaye ka tabbatar ma da Allah yana da wasu sufofi amma sai ka ce siffar da ta yi daidai da shi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir sai tauhidi na uku tauhidul uluhiyya wa huwa ikhlasul ibada lillahi wahdahu la sharika la a tsantsanta ibada ga Allah shi kadai kuma Allah bai da abokin tarayya da shi wa yata'allaqu bi amalil abdi wa aqwalihi adh-dhahira wal batina shi wannan tauhidin shi ke da alaka da aikin bawa aiki na bayyane da aiki na boye khilafa ma za'amahu al-mutakallima was-sufiyya wa ghayruhum sabanin wasu kungiyoyi wanda suke na ahli kalam sune mutakallima da kuma sufiyya sune waɗannan a yanzu mafi yawa sune dariqat tijaniya ko dariqal qadiriyya kamar su suna ganin cewa shi wannan tauhidi ba tauhidi bane ma wanda ya kamata a ce an bata lokaci akan shi a'a shi yasa kake ganin da yawa akan kawo wasu shehunai ko kuma a kawo wasu mutane sai a siffanta su da siffar Allah ko kuma a ba su wani aiki na Allah subhanahu wataala a ce zaka iya kiran shehu in zaka fadi ko kuma zaka iya kiran shehu shi kuma shehu ya kirayi Allah saboda kai bakka da tsarki cikakke wanda zaka kirayi Allah to kaga wannan yana daga cikin manyan abubuwa kohi ne na shirka to shine samala yace su ahli kalam da su wanda suke sufiya suka ce wannan tauhidi bai da alaka da aikin bayu na bayyana ko na koyi yace wa ghayruhum man min anna al-murada bit-tauhidi mujarrad at-tauhid ar-rububiyya wai sai suka ce kawai tauhidi ana ni da shine tauhid ar-rububiyya kawai an kai yarda wancan da ake karanta na qawaidi la khaliqu la raziqu la waye shine ba mai arzawa babu mai halittawa babu mai kashewa babu mai rayawa wai shikenan tauhidi ya kare to kaga wannan shine tauhidin da kahure ma sun yarda da shi in aka tsaya akan haka irin su Abu Lahab ma wanda Allah Qur'ani ya hudu yan wuta ne to da yawa su ma sun yarda da irin wannan tauhidin tunda Allah ne ya ce wa in sa'alta man khalaqa as-samawati wa rajula yaquluna Allah za su ce Allah ne to su waɗannan sufiya shi yasa kuke ganin a yanzu suke da abubuwa da yawa na kiran wani Allah mutum zai zo ya kiraye shehi a wajen kabarin shi ko da ya rasu zai kiraye shi tun yana raye ko bayan ya mutu ma yana iya zuwa ya ce albarkacin shi, Allah ya bashi arziki ko Allah ya bashi kariya, to kaga wannan shine tsantsan shirka. Ashe su cikin aqida su ne suka ce wai tauhidi shine tauhidur rububiyya, yana tauhidin da muka wadin farko wanda muka ce shine aikin Allah, halittawa, kashewa, rayawa da kaza da kaza da kaza. Yace wa annahum idza athbatu zalika faqad athbatu ghayatat tauhid, wai suna ganin in mutiye yarda da cewa kawai Allah yake rayawa, Allah yake kashewa, wai shine karshen tauhidi kenan, ghayatat tauhid. Wa anna man aqarra bima yastahiquhu subhanahu min istifati, duk wanda ya tabbatar ma Allah abinda Allah ya cancanta na sufofi, wa nazzahu ya tsarkake shi, an kulli ma nazzahu, an kulli ma nazzaha anhu, abinda ya tsarkaka da shi, wa qarra annahu subhanahu khaliqu kulli shay, mutiyarra cewa Allah shi ya halicci komai, fa huwa alwahidu, Allah shi kadai ne, bal la yakunu muwahidan, ba zai zamanto mai kadaitawa ba, hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wahda. Yanan kaga koda ka zarar tauhidin rububiyya baka zamantowa mai kadaita Allah, sai ka zamanto mai cewa ka san babu abun bauta akan cancanta sai Allah shi kadai, kuma wa iqru ka tabbatar annahu wahdahu huwal ilahu, Allah shi kadai ne abun bauta, al mustahiqu lil ibada, wanda cancanta abun bauta mishi. Kenan kaga inda zaka yarda akwai wani abun bauta wanda ba Allah ba, to tauhidin ka zai samu matsala. Shi sa malamai suka ce wannan tauhidin na ƙarshe shine aka samu matsala akan shi tsakanin annabawa da kuma bayan Allah da Allah ya ko musu annabawa. In suka ce abota mu Allah shi kadai, sai suka cewa Allah shi kadai baya iyawa, subhanallah. Suna ganin dole sai an yi nemo na agajin, in ya sai kuma Allah shi kuma sai yayi. Malai ya ce wa yaltazimu bi ibadatihi, ya lazimci bauta Allah wahdahu shi kadai la sharika la, kada ka hada Allah da kowa, wannan shine tauhidi. Wa aqsamu tauhidi salasa mutalazima, malai sai ce wannan guda uku da muka fadi to suna tare da juna, shine mutalazima. Akwai wanda zai ce ya yarda tauhidur rububiyya, ya yarda tauhidul asma wa sifat, bai yarda tauhidul uluhiyya, wannan na karshe, to wannan mutum bai da imani. In aka ce mutalazima kenan tare suke a kulli suke, kamar murhu ne wanda ba a cire daya. Ko kai yarda tauhidul uluhiyya bai yarda da na sifat ba da na rububiyya, shi ma hayyaz imanin ka ne bai cika ba, sai ka gama ukun. Yace kullu naw'un minha la yanfaku an akhar, kowane nau'i bayya rabuwa da dan uwan shi, abu ne a dunkule. Fa mata ata bi naw'in minha, duk lokacin da wani ya zo daga ɗaya daga cikin wannan tauhidi, walam yati bi akhar, bai zo da ɗayan ba, lam yakun muwahhidan, bai zamanto ba mai tauhidi. Kenan kai da ɗaya ba kai da biyu ba, ko kuma kai da biyu ba kai da ɗaya ba, imanin ka ragagge ne. Sai malai ce wal qismu salis huwa al maqsudul musannif rahimahullahu ta'ala bi tasnif hadha al kitab, wannan malai zai hadi mana abin da yake shahidar fil tahin. Yace wannan tauhidin na uku to shine abin da malai yake nihi wajen rubuta wannan littafin. Shi Muhammad ibn Abdul Wahhab, me yasa kuje ganin da yawa mutumin da ya tsaya akan tauhidi yayin kunjini sai a ce wannan wahabi ne, ko kuma a ce wannan dan izala ne, irin sunan da ya shahara anan da yanzu. Bai sa laya, bai zuwa wajen malam a mishi kaza abuwa na tsubbu, bai zuwa yayi kaza, bai zuwa wajen boka, bai zuwa, sai a ce wannan dan izala ne shi, kenan shine mai tauhidi. To shi ma malam Muhammad ibn Abdul Wahhab da ya rubuta littafin shi tauhidur rububiyya, tauhidul asma wa sifat, bai bayani dogo ba akan su, sai zo wannan na uku na karshe wanda annabawa ma anan ne suka samu matsala. To shi ma shi yasa yankon jini ya kama shi, kamar yadda muka wadi sati wanda ya wuce, waɗanda suke akan turba shi su ma kuma haka. In aka ce mutum ya wadi kalmar gaskiya, ko kuma mutum yana kan gaskiya, wai su kai ne, kaga ce dan izala ne ya ce kamar ya halitta, ko kuma kamar abin da ya wadi ƙarya ne, ko kuma kamar ba gaskiya bane. Waɗancan malaman da suke ganin cewa dole sai an bauta ta ma wani malam, dole sai an iya ma wani sujada, an iya ma wani yanka, an iya zuwa ayi aiki da ruhani, wanda suke cewa ruhani, alhali kuma duka su ma shedanne ne na shirka da Allah. Mutum zai tashi ta kanas ta Kano, ya nika gari, ya biya kuɗi, ya je garin wani shehi, ya je wajen kabarin shi, ya nemi albarka na arziki ko na kariyar wata musiba wanda Allah ya kamata ya nema a wajen shi, wanda wannan aiki ne wanda ba mai yin shi sai Allah. Duk aikin da babu mai yi sai Allah, in kama wani, to wannan shine tsantsan shirka da Allah. To waɗannan mutanen sai suke ganin a'a, ana iya ma wasu daga cikin bayin Allah. Ina kuna da tarihin Wali dan Nasiru, saboda yayi yawo a cikin yanar gizo a nan Nijar, wani shehi a Yamai wanda yana daga cikin manyan malamai wanda ake musu tambayoyi a tele Nijar, da jumawa sai yace shehu dan Nasiru wani shehi ne da shi da malamin shi sun shiga ruwa suna tafiya a bisa ruwa ba su hawo kolokolo ba su hawo wani bato ba kawai suke tafiya takin takin yana cewa ya Allah shi shehu kenan da sunan Allah ne Allah ne suke kira suke tafiya a bisa ruwa shi kuma dalibin sai yace ya shehu shi yana kiran Allah shi kuma dalibin yana kiran shehu dan Nasiru shi malamin ya karantar da shi hakan yace ma yaran kai bakka da daraja bakkar girma da zaka kira Allah ka kiraye ni shi shehu yace mishi sai suke ta tahiya sai shaidan yazo yace mishi yo kai malai yana kiran Allah kai kuma kana shirka kai ma ka kiraye Allah mana zaka kiraye shehi kawo shehi yace ya Allah shi kuma da yace ya Allah shi ma sai nitsi shi dalibin wai wai wannan yana so ya nuna ne karamar cewa ana iya kiran wani wanda ba Allah ba kuma a samu abin da ake so kuma a samu kariya Allah wai shi dalibin da yace ya Allah kaga mai makin ya tsaya wai sai ya nitse shi kuma shehin yana ya Allah shi kuma yana saman ruwa bai nitse ba sai shehin ya meko hannu ya zaro shi yace mishi ya kai haka yace shaidan yazo yace mini ina shirka da Allah kai kana kiran Allah ni kuma ina kiranka in hwasa kiranka in kirayi Allah to anan kaga me yake so ki karantar da waɗanda suke masu sauraron shi wai kenan bai kai bakkar tsarkin da zaka kirayi Allah kenan shirka da Allah a wajen shi daidai ne wannan kuma shine tsantsan shirka da Allah to irin wannan in mutum yace a wannan shirka ne sai a ce a dan izala ne to cewa dan izala ne wai yana nuna cewa magana ba gaskiya bane shi kuma alhali ba haka bane suka ne game da gaskiya shine wani malami yake cewa idan an ce ma ahli sunna wahabi wannan Muhammad ibn Abdul Wahhab in an ce Muhammad bin Abdul Wahhab ai aka ce Abdul Wahhab suna ne wanda yake na sunayen Allah Al-Wahhab ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة sayace innaka antal wahhab wannan al wahhab sunan Allah sai Allah sai wannan malami yake cewa ai Allah ma ya ji kan ahli sunna ma da ake dangana su da Allah shi zai wata dariqa ce sai da ce dariqa tijaniya kada tijaniya ko ba sunan Allah bane ko dariqa qadiriyya shi ma ba sunan Allah bane su kuma wanda aka ce al wahhabi kenan wanda yake da alaka da ubangiji subhanahu wataala to Allah yakan kare bayin shi hatta da sunaye shine malamai suka cewa siran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kahin zawan risala kahin Allah ya ko shi su fara zagin shi sai aka ce ake ce mishi Ahmad Muhammad su kuma a larabci aka ce Ahmad Muhammad Mahmud kamar abin yabo abin da bai da abin zargi kyakkyawan abu to lokacin da Allah ya aiko da shi manzo Allah ya ce musu ne annabi ne sai suka ce a bai yiwa ya zai ka zama annabin Allah sai suke zagin shi to shine manzo Allah ya ce Allah ya kare ni da su tunda sunana Muhammad Ahmad kenan ko da an ce ma ba mutumin kirki bane to sunan shi ya nuna mutumin kirki ne to haka ahlus sunna wal jamaa wannan tauhidi dole sai mun dage jajirce babu wani ilimi wanda yake da daraja wani ilimi wanda yake da tsada kamar a ce mutum ya san tauhidin Allah zaka iya duk zulumin da zaka yi a nan duniya in ka mutu kana kan mashiya ta ubangiji subhanahu wataala in ya ga dama ya gafarta maka in ya ga dama Allah ya sa ka wuta amma Allah ya kiyaye in dai baka da tauhidi to wuta ne kai tsaye to kaga kenan wannan tarihi na shehu dan Nasiru shirme ne kuma shine abubuwan da suke fadi dan su dora mutane akan shirka da Allah kuma a magana tashi wasu yace wai dan mutane suna maganganu akan cewa muna fadin irin wannan abubuwan bai hana mu fadi kenan dole sai ya fadi istosi ne babu aya babu hadisi to wannan tauhidi na uku tauhidul uluhiyya tauhidin bauta ma Allah shi kadai duk abin da ya zama to haƙƙin Allah ne ba a jingina ma wani kana qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shi sa wannan suran ma take ta'adilu sulusul qur'an girmanta qul huwallahu ahad ita kadai kamar kai ka ce ka kasa qur'ani gida uku zaka da zata dauki kusan biyu mana daraja da girma da matsayi ita ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu suka kawo wasu ma mu suka kawo karan wani limami kullun yayi karanta sura sai ya karanta qul huwallahu ahad kowace sura ya karanta sai ya karanta qul huwallahu ahad sai ya rukui sai suka kawo kara suka ce amma ki Allah mu wannan limami namu kullun sai ya karanta qul manzo Allah ya kirawo shi me yasa kake haka sai ya ce uhibbuha sai ya ce abinda yasa nake karanta qul huwallahu ahad kawai sura ce wanda take birge ni kuma ina santa sai manzo Allah ya ce hubbuka iyaha adkhalakal janna san da kake ma qul huwallahu ta shigar da ka gida aljanna dan aljanna ne kai me yasa ya samu wannan gajiya saboda ita wannan sura kadai girman ta shine girman tauhidi to wannan ilimi da muke karantawa ilimi ne mai girma me yasa ya girma saboda tauhidin Allah subhanahu wataala kadai ta Allah babu wani abin da Allah ya aiko da annabawa suke fara shi kira zuwa ga Allah subhanahu wataala da cewa kada ma kada hada Allah da kowa. To shine malam sai ya ce wannan littafi da zamu karanta ya shahi tauhidul uluhiyya ne zalla, shine ma'ana wal qismu salis huwa al maqsud, kenan shine abin nihi maqsudul musannifu shi wanda ya rubuta littafin. Yace rahimahullahu ta'ala bi tasnif hadha al kitab wa in kana qad damanahu naw'ain al akharin, duk da cewa yace wannan su ma su biyun tauhidul rububiyya tauhidul asma wa sifat su ma akwai su, yace to amma ba su da yawa. Sai yake cewa li'anna hadha an-naw'u huwa awwalu da'wati ar-rusul, wannan tauhidin na uluhiyya shine farkon kira annabawa. An'budullaha ma lakum min ilahin ghayru, ubudta ma Allah shi kadai bakku da wani abun bauta wanda ba Allah ba subhanahu wataala. Malaita walumul balawa, saboda kuma abinda ya yadu naka ce balawa kamar shine abu mara kyau amma ya yadu cikin mutane shine al-umum. Al-umum kama abu wanda za ce ruwan dare, abu wanda ya zama to ruwan dare na balwa fi zamanihi, shi Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala a zamanin shi sai aka samu wani bala'i ko ta jaraba wanda ta yadu bi ibaratul qubur, sai mutane suke bautata ma kaburra, aka ce wannan mutumin kirki ne wani babban malami, in ya mutu to yana mutuwa sai a je a rika bautata ma kabarin shi, kamar mu ma dai anan sai a ce wani ya haska wani mutumin kirki ne wali ne sai a jarika nasa kudade a kabarin shi ana roƙon shi. Yace wal ashjar, wasu ma suna bautata ma itatuwa, sai a kama wani icce sai a rika mushi yanka ana kiran shi, in ga aka shiga musiba ko kuma ana son alheri sai a ji a kira wani icce. Yace wa ghairu ha da wani wannan, to kun ga wannan za ku ga cewa mu ma a zamanin mu na yanzu da muke raye babu abin da ya yadu kamar irin wannan abubuwan sihirce kiran wani Allah akan cewa Allah ake kira, yanda kuma wasu kuma suka tarbiyyantar da mutane suka karantar da mutane akan cewa za a iya kiran kabarin ko kuma za a dukawa akan shi ko kuma a bukatar ka shehu ne zai rika shafa kanka ya zama to kamar sana'a, ka zo ka kawo kudi shehu ya shafi kanka kuma namiji ko mace, kaga wannan shine tsantsan shirka da Allah. To Muhammad bin Abdul Wahhab lokacin da ya rubuta wannan littafin wannan abin sun yadu, ana bautar wani Allah. Wa da'awatul anbiya'i wal awliya'i was salihin wa ghayruhum, kuma idan an zo kira maimakin a ce ya Allah sai a daga kiran annabawan Allah, annabi wane kamar na kaza, annabi wane ka kare mu daga musiba kaza, wal awliya ko kuma waliyai, wali wane ka kare mu, wali wane ka sauko mana ruwa, wali wane muna son arziki, ko an shiga cikin wani bala'i sai a je a nemi kiran wali wane. To yace wannan daga cikin abin da yasa ya rubuta wannan littafin, was salihin ko kuma bayan Allah na gani, a ce malam wani ya rasu a je wajen kabarin shi a yi roƙon Allah. Wa ghayruhum, yace fa min ajali zalika, dan haka ne sarafa al-inayata, sai zamanto kulawar shi shi mai littafi Muhammad bin al-Wahhab sai zamanto kadai fi bayani zalika, a cikin bayanin tauhidul uluhiyya. Yace wa in shi ta kulta kama qala ibn qayyim wa ghayruhu, in kaso a wajen kashe-kashen tauhidi ka ce kamar yadda bijimin malami ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yace at-tauhidu naw'an, kenan tauhidi yace kala biyu ne, akwai tauhidin fil ma'arifa wal isbat, akwai tauhidi sanin Allah da tabbatarwa, kenan ka san wane ne Allah, ya za ka san waye Allah shine da ayoyin shi, sun miye ayoyin Allah sama su kasa su halitta dan adam su halitta itatuwa halitta abubuwa na dabbobi da sauransu, kenan anan zaka san Allah girman shi. Kuma yace wa isbat, sai ka tabbatar ma da Allah sunaye waɗanda suke tabbatattu, kenan yace shine yace huwa tauhidur rububiyya wa asma wa sifat, kenan shi wannan da muka ce tauhidi na farko shine tauhidul uluhiyya rububiyya, tauhidi na biyu shine tauhidul asma wa sifat. Ibn Qayyim sai dunkule su su wuri lamba guda ne, kenan sune na daya. Yace kuma wa tauhidul talabi wal qasdi, akwai tauhidi na talab da kuma al qasd, shine huwa tauhidul uluhiyya wal ibada, tauhidul uluhiyya ilahiyya wal ibada, kenan shi ya kasa shi gida biyu, tauhidi na farko tauhidul ma'rifa da isbat, tauhidi na biyu tauhidul talab wal qasd. To wannan duka yana daga cikin abubuwan da kamar fadadawa ne wajen bayanin da muka yi, amma bayanin abu guda ne. Yace wa bi hadha tauhid wa li ajalihi ursilat ar-rusul, wannan tauhidin kenan tauhidul ilahiyya wal ibada, yace dan shi ne aka aika da annabawa, fa unzilat al-kutub, aka sabko da littafai, bal yace kullu suratin fil qur'an fa hiya mutadammudatan li naw'i tauhid, mala yace babu wata sura cikin alqur'ani sai ta shahi wannan abuwa guda biyu na tauhidi yace bal bari dai kullu aya kowace aya mutadamminatun li tauhidi shahidatun bihi da'iyatun ilay inda zamu san tauhidi yana da daraja yana da girma babu wata aya in ji malam a cikin alqur'ani sai ta kumshi tauhidin Allah akai ta Allah shi kadai yace kuma sai ta yi sheda akan cewa baba mun bauta akan kowa sai Allah tana kira zuwa ga bauta Allah shi kadai da'iyatun ilay fa inna alqur'ana yace qur'ani imma khabar anillahi wa asma'i wa sifati wa fa'alihi wa aqwalihi idan muka dubi alqur'ani sai yace zamu ga yana magana ne akan sunayen Allah sifofin Allah ayyukan Allah kuma irin maganganu na shi subhanahu wataala yace wa huwa tauhidul ilmi al-khabari to wannan ana kiran shi tauhidi na ilmi da kuma al-khabar yace wa imma da'watu ila ibadati Allah wahdahu la sharika la ko kuma kaga aya ko sura cikin alqur'ani me take kira zuwa ga bauta ma Allah shi kadai babu abokin tarayya a tare da shi shine la sharika la yace wa khala ma yu'badu dunahu ashari ko kuma a hudda duk wanda ake bauta sama wanda ba shi ba wa huwa al-iradi at-talabi wannan shi ake cewa tauhid al-iradi at-talabi yana tauhid al-uluhiyya yace wa imma amrun wan nahyi ko kuma ita al-qur'ani a cikin ayoyi sai ga an ce ayi amr kenan ko kuma a ce wan nahyi ka ayi wannan duka qur'ani yace wa huwa huququt tauhidi wa mukammalatihi su kuma wannan abun guda biyu kenan ayi ko a bari suna daga cikin haƙoƙin tauhidi da kuma cikar tauhidi yace wa imma al-khabar an ahli at-tauhid ko kuma bar labarin wanda suke tauhidi wa jazaihim da ladan da Allah yake ba su wa ahli shirki wa jazaihim ko kuma irin azaba da Allah yake ma masu shirka ayi bayanin su da irin azaba da Allah yake musu sakamakon su jazaihim yace fa al-quran kulluhu fi at-tauhid yace ka idan muka ma jimulce qur'ani gaba daya yana magana ne akan tauhidin Allah wa huquqihi da kuma haƙoƙin tauhidi wa jazaihi da ladan mai tauhidi yace wa fi shirki wa ahlihi wa jazaihi kuma zai magana akan shirka dan mu hanu da kuma su waye mushrikai da kuma menene zunubin da suka yi kuma wani irin azaba Allah zai musu yace wa rukuna tauhid as-sidq wal ikhlas to nan kuma sai kari abu guda biyu wanda su ma ya kamata a ce mun san su tauhidi yana da rukuni biyu yace shine yi dan Allah da kuma gaskatawa da yi dan Allah wannan shine rukunin tauhidi gaskatawa da kuma yi dan Allah Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin waƙe sai yake cewa was-sidqu wal ikhlas rukuna zalika at-tauhid yace kan rukunaini lil bunyan wa haqiqatu al-ikhlas tauhid al-murad yace fala yuzahimuhu murad ath-thani gaskatawa yi dan Allah was-sidqu wal ikhlas rukuna kana rukunani an goge nunu saboda idafa rukuna zalika tauhid kana suna rukuni guda biyu na wannan tauhidi yace ka rukunai ne lil bunyan kamar rukuni da ake na katangu da ake na gini kana kaga idan katanga ta rushe dole rihi zai zube gini ba zai tsaya ba to haka tauhidi wannan rukuni ya shi guda biyu gaskatawa da yi dan Allah in babu su to tauhidi ya rugushi yace wa haqiqatul ikhlas shi kuma yi dan Allah haqiqanin shine tauhidul murad kana shine mutum ya zama to bayanin kowa sai Allah fala yuzahimuhu babu wanda zai jayayya da shi ko kuma ya kasance tare da shi yayi gogayya da shi muradu sani a samu wani muradi na biyu kana ya zama to Allah ne a zuciyarka sai aka samu wani na biyu to kaga nan tauhidin ka ya ruguje tauhidin ka babu shi to sai Allah subhanahu wataala yake cewa wa qawluhu ta'ala sai mu koma sama wannan duka malamin bayani ne akan kitabu tauhid wa qawluhu ta'ala nan kenan ko mutum yace wa qawlihi ta'ala ko yace wa qawluhu ta'ala daidai ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah subhanahu wataala sai yace ban halicci mutum ba halicci aljani ba sai dan su bauta ta muni to nan akwai tauhidi na Allah subhanahu wataala akan cewa dan mi Allah yayi bayu dan mi Allah ya halicci mutane dan mi Allah ya halicci aljannai amsa shine yayi su ne dan bauta dan kiwo ko dan kasuwanci ko dan wani aikace babu ɗaya daga ciki ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah ka tambaye ka dan mi Allah ya halicci mutum da aljani kawai ibada wannan ita ce amsa gajeruwa ɗaya wanda babu da biyu Allah bai yi mu duk awon da muke wannan duniya duka nafila ce dan mi wani ta gine-gine mu ta zuwa muna zawwa mu gyara gidaje mu gyara gonakai mu gyara wajen sana'a wanda duka Allah bai yi mu dan wannan Allah ya yi mu ne dan ibada kaga bayan bawon Allah wanda yake mai tunani wanda kuma ya san abin da yake jiran shi a gobe bai kamata ba a ce ya gyara abubuwa na duniya sai in ya ga ya gyara ibada ya gyara tauhidi ya gyara tsakanin shi da Ubangiji subhanahu wataala dan dan shine aka halice shi ya so a lokacin sai ya shiga gine-gine a lokacin sai ya shiga wata sana'a ko noma ko kiwo ko niya wace a wace ko abin da ya kama da wannan to malam sai ya fara da faɗa Allah subhanahu wataala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kenan shine sati wanda muka wuce muka sati wanda ya wuce muka ce malam malamai suka ce bai yi bota muqaddima wata gabatarwa kawai da yace kitabu tauhid allazi wa haqqul lahi ala al-ibad sai yace wa qawluhu ta'ala ko wa qawlihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kamar da haka littafin yakan samu suka saboda mi yana kira zuwa ga tauhidi amma idan mutum ya jiba zai ga cewa babu abun suka a ciki saboda shi malam babu magana shi daya a ciki yanzu anan babu magana shi kawai da yace kitabu tauhid sai yace qawluhu ta'ala ayatu al-qur'an sai malam yace qawluhu bil harfi al-athfi ala tauhid ويجوز الرفع على الابتداء والعبادة سيكي تشوى أنان وجن دمك تشوى وقوله كو قوله وندك كو متيمش وصلي كسا كو مشي رفع شين مالك ويجوز الرفع على الابتداء كو كما يتشوى وقوله كان إذا منتو كما مبتدع يعني مبتدع ده خبر سيكي تشوى العبادة لغة التزلل والانقياد كان أكا تشوى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون kama ma a ce menene ibada to ibada a gundarin halshen larabci shine at-tazallul kaskantar da kai mutum ya zamanto ya risna ma Allah subhanahu wataala wal inqiyad ya zamanto mutum ya mai kauya istislam wanda shi ake cewa ibada a halshen larabci wa shar'an a wajen malami na shari'a ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda suna ne wanda ya kumshi duk abin da Allah yake so kuma ya rada shi min al-aqwali daga manganu wal amali da ayyuka az-zahira na zahiri wal batina da boyayye wannan shi ake cewa ibada kenan inda za a ce ma menene ibada kuma wannan shine tarihi na Ibn Taymiyyah rahimahullah inda za a ce maka menene ibada sai ka ce shine dukkan abin da Allah yake so na fada ko aiki abin da Allah yake so ya rada shi na fada ko aiki a bayyane ko a boye wannan shine ibada inda Allah ya so shi inda Allah ya yarda da shi to wannan shine ibada kuma dan shine aka halicci mutun shine illa liya'budun wama khalaqtu ay ma khalaqa Allahu as-saqalaini al-jinna wal-insa Allah bai halicci saqalaini ba shine aljani da mutun illa li hikmatin azima sai wata hikima babba wa hiya ibadatuhu wahdahu la sharika lahu sabota mu shi kadai wa tarka ibadati ma siwahu abar bota wani wanda ba Allah ba wannan shine dalili yace fa fa'ala al-awwal fa fi'l al-awwal wa huwa khalquhum liyaf'aluhum as-sani wa huwa al-ibada abinda yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya halice su dan mi dan su yi ibada shine mana illa liya'budun fi'li na horko yace huwa khalquhum dan mi Allah ya halice su dan su yi aiki na biyu shine as-sani wa huwa al-ibada dan me yasa Allah ya halitta dan ayi ibada la yaf'alu huwa subhanahu bihi musani Allah subhanahu wataala bayyana horko bayyana biyu da su ba fa yajziyuhum yasaka musu ala ibada akan ibada kenan inda Allah bai umurce su da ibada ba in sun yi babu sakamako amma Allah da ya dan adam dan yayi bauta kuma ya saka mishi to Allah zai saka mishi yace fa inna man sabaqat alayhi shaqawa duk mutumin da Allah ya rubuta a cikin littahi cewa shi ba mutumin kirki bane Allah ya kiyaye lam yurid subhanahu wuqu'a al-ibadati minhu kenan Allah bai so bai bota ta mushi mutum ne gashi nan bawon Allah Allah ya yi shi amma dai babu sallah babu salati babu addini babu ibada alhali kuma Allah ya yi shi dan ibada to ashe wannan kadariyar ta hau kan shi ba mutumin kirki bane dan wuta ne wuta zashi Allah ya kare mu Allah ya kiyaye yace limalahu fi zalika min al-hikma akwai wata hikima da Allah ya sa haka وقال بعض السلف وسط daga cikin magabata sai suke cewa illa li amurahum wa anhahum Allah yace ba halici bayu ba sai da in ce musu dai in ce musu kasi to wannan kuma ikhtiyar ne wa hadainahu najdain dan Allah da ya halicci kowa yazo duniya sai aka ce ma kai abin kirki sai aka ce ma kakkai abin banza to amma Allah sai ya baka mashi'a zaka yi abin kirkin dan ka samu kirki zaka yi abin banza kuma ka san abin da Allah yake jiranka da shi a gobe kiyama waqtarahu az-zajjaj sunan daga cikin mayayen malamai wa sheikh da kuma sheikh wa gairuhu ma da wani kenan sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab qala Allahu ta'ala ahsiban insa ayahsabul insanu an yutraka suda kenan abin da zai tabbatar da cewa Allah yayi bayu dan su yi bauta shine da Allah ya ce wai shi dan adam yana tsammanin ne za a bar shi haka nan babu doka babu oda an yutraka sudan yanzu ku dibi yanda Allah ya sama yanda Allah ya halitta ya mana ruwa wanda zamu sha ya mana iska da zamu shaka ya mana garakai da gonakai da wane ne abinci komai aka samu yayi abin hawa yayi abin jin dadi to wane zai tunana cewa wai Allah yayi wannan dan banza haka kawai to kaga wannan sai wanda yake mana imani shine Allah ya ce ma khalaqana as-samaa wal arda wa bainahuma batila ba mu halicci sama da kasa ba dan wasa sai Allah ya ce zalika zannul ladina kafaru wanda suka kafirta su ne suke ganin ai kawai babu ma wani Allah babu shi subhanahu wataala kamar yau da gobe ne dabi'a ce na circe take ta yada duniya babu abun bauta babu mai yin sama babu mai yin kaza ita tai kanta to Allah ya ce wannan zaton masu marasa imani ne shi ma zato ne suke amma a hakika Allah bai halicci sama da kasa ba dan wasa kenan shine anan zai kai mu zuwa ga amma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wannan kuma aya ce wanda za ta nuna maka cewa tunda ba a yi ka dan wasa ba an yi ka dan ibada to ashe ya zama dole ya zama wajibi ka jajirce wajen yin ita wannan ibada kuma ka san mece ce ka san menene ibada dan ka yi ta ka san menene Allah yake so dan ka yi kuma ka san menene Allah baya so dan ka hanu wannan shine babban abu to Allah ya ce mutane suna tsammani an yi turaka suda a bar su haka nan babu shari'a ba cewa ku yi ba cewa kar ku yi la yu'maru wa la yunha ba za a yi umarni ba kuma ba za a hana ba wa qala i'budu rabbakum a wata aya sai Allah ya ce ku bude ta ubangijin ku umarni ne ai ittaquhu faqad amarahum bima khuliqu lahu kana Allah ya ce ku ji tsoron Allah attaqwa shine mutum ya abinda zai kare kanshi daga azabar Allah Allah sai yi mu dan bauta kuma wannan abin da ya mu dan bauta shine kamata mu lima bima khuliqu lahu wa ursila rusul bizalika manzanni ma aiko su ne dan abota ta mu Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi halittu kuma daga cikin su musamman al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halicci manzo na musamman siran Allah da mutum ya tabbata gare shi ya aiko shi da sako shine alqur'ani addini to ai bai kamata ba kuma mutum ya ce wai wannan duka kayan wasa ne wannan duka ba da gaske ba ake to manzanni ma ba aiko su ba sai dan abota ta mu Allah shi kare dan amma Allah ibada shine ma'ana wa ursila rusul bizalika wa kullama waradat al-ibadatu fil qur'an fa ma'anaha tauhidullah bi jami' anwa'il ibada sai mala'anai sai yake cewa akwai wata hikima kai a matsayinka na mai karanta qur'ani a kowane lokaci a cikin al-qur'ani in kaga wata kalma wadda take magana akan ibada in dai a cikin al-qur'ani ne to tana nihi ne cewa abota mu Allah shi kadai wa summiyat yace waza'if ash-shar'i ibadat dukkan wani aiki da ake na ibada na shari'a an kiraye su ibada ne yace li annahum yafa'alunaha suna aikatawa ne khadi'ina lillahi ana kaskantar da kai zuwa ga Allah fayakununa min ahli ridahu sai mutum ya kasance daga cikin wanda Allah ya yarda da su kenan me zai sa kana ka samu yarda Allah shine ka bauta mu Allah kamar yadda Allah yake so me zai kai ka zuwa ga neman yarda Allah shine kamar abinda Allah subhanahu wataala ya hana to wannan shine ibada wannan kuma shine abin da ya cancanta kuma mazanka na mai imani ya zama dole wajibi ne ka san dan me Allah ya halicce ka kuma menene kamata kai wannan tambaya ce babba dan me Allah yayi ya halicce ka dan bauta to wannan bauta mecece ya kamata ka san ta kana kuma sai ka diba a cewa mala ya kawo anan cewa dukkan wata aya dukkan wani gaba na Qur'ani in dai ya magana akan ibada yana nihi da shine bauta ta mu Allah shi kadai Allah bai taba ce a bauta ta mu wani ba a'a sai dai kushewa akan cewa ba a bauta ta mu kowa sai Allah subhanahu wataala duk abin da kasan haƙin Allah ne in ka ba wani to shine shirka da Allah wannan kuma shine babban abin da ake so bayan Allah su wasa a zo a bauta ta mu Allah shi kadai dan a samu roman da yake tauhidi wanda ke da yarda Allah da samun aljanna Allah da samun kwanciyar hankali da samun makana a cikin ita wannan duniya mai girma ina ya kamata mu tsaya ku insha Allah kenan sati mai zuwa sai mu dasa da fata abin da muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan wanda ke na kuskure ne Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.